Ayoyo, Kenny Akoriji, Surara BBG, we have any. I'm going to make you so. BBG for Yashiko to Gayuna Mazoko Tajizoko, to Parapolim, the Mumbabi, Pumapaji, some Patako Zoko, Chita Sabon Wakas and Saketa, what you guy Yap him, Teddy Papan, Sanka Santa Yoka Kashuko Hanunas and Kawan the Zeka, Chaka Cheddar, but you don't put to your dinner, Chita Kasa, Apusa, Apurpatisa, then Akumazaka Bunsa, and Desire Zokabana, the Liza, and the Kasa Munati is not a Jibunani Maratana, Diba, one desire, Jada, Dito, but Lemaika, and I Babu make a matter, Baba Kapana, Hanga, the Nagabaka, the Kunya Baka, Maras, getting Banya Nagamata, Sugar Bunko, Kujaku Masatina, Suona, Miada, Nama, Yuagai, and Kamaka, Yan Zana, Nama, Harbi. BBG uban tafiya madugu ya taka kaya na shigo da yar da kiya muna tayi baga jiya jamo ta ka canza kiya baba sai ka kure titi tayo ya akwai safaya dan anti me gizo ya na matsa ne don ku ja gaba ni na hip hop da kanta baba zan yi siya ba ku kallo ba ku she ni ba zan cinna wa da naku ba she ma ba a san ku ba kuke ta ji da kanku ba an ce kuke da ko ina na duba ba ku ko ina hadi munna jiki na ni ba a gane gaba na za ku gane ne a beli fada ne da ba dalili majalisan kudin koli ilimin da bai da kwali akwai ake majalali da ku nema musu beli wani ya tara iyali yana fama ne da kanshi shi ma so yake a ganshi makafai suna ta bin shiga wannan guje ku ba shi dan ciki ne ya ishe shi ba ku ga ku kai dan tashi kuma na hana su ni shi ba ku da aiwa uban shi kowa na ba shi cikin shi ni wani ne ba sani ba ana yi na ba sani ba sai ka zage ni a san galadabi ka zo in jaga kafin kai an yi dubin ka na musu bashi su nuka bashi sauta a baka kudi ba duhu ka taka daka daka shi kan daka in kama yaro in daka wihu
ga BBG ga dan antini da shi ba manuna kabilanci muna ba da sauti mai dan santi baba ni ban son ganganci kuma ni ban harkar shajanci wai za su gwada mini iskanci sai na mai da abin kawo barkwanci haka nake kuma haka nake musu fa ku kadai ne muke jaran azadu da ka juma'a bai kyau akan gane ta laraba ina da sukin kai amma fa karka jarraba in ka jada ni san ko da maka jarraba don karya ku zai take ai ba ta tabada ko chief president baba ni aka nada karka raina ni in ka shika kamar guda ba abin cike da aini ne hukuma fa zamu shakata ku ce da su su dakata baba don turna da yake zara kama kan sheke ai gaba da babu sheke
antoni ya taka kaya en muka fara ai ba ga jiya en ina zuke kida kazo yin zaka iya en kibiyan ajali mai fasari kan karfe na canja giya en in giya ta yi sami sai mun zo da kanmu ko zaka gwada en ko zaka gwada bam bam bam
tabar ta kare
ya baza musu dalma
sun dare
pip 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 pip
sun
basa kasuwanci
sun dare
ina kasawa ba a
ciki ne
tunanin su na rashin tunani ne a gidanku zan kwashi fans uban da ya yi bayin mushi dance kan nuna ma boyi boyin bas ka dade kana ya ma baka da mas baka da mas